الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin, daya ga watan Jumada al-Akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace ma 27 ga watan 1 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Shi a nan abin da muke so mu sani, haka ne, abu ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallar jama'a na fifitar sallar mutum shi kadai a gidansa ko a masana'antar shi da daraja 27. To, wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata a darasin mu na Riyadus Salihin, wanda ita sallah ta jama'a a magana mafi rinjaye wajibi ce, ko ka ce farilla ce. Duk wanda ya zauna ya yi sallah shi kadai ba tare da wani uzuri ba, to ya dau laifi wanda yake mai girma, tuba a kansa ya zama wajibi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, tare da kuma cewa sallar shi ta inganta. Balma wato Ibn Hazm, Allah ya ji kansa, da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa shar'i ne na ingancin sallah, duk wanda ya kadaita ya yi sallah ba tare da wani hanzari ba, suka ce kwata-kwata ma baya da sallah. To, amma a magana mafi rinjaye sallah ce ingantacciya, sai dai yana da laifi na rashin halartar wato shari'i. To, tare da cewa shi maganar da kace karatun Al-Qur'ani, na cewa duk mutumin da ya karanta harafi ɗaya na Al-Qur'ani yana da hasana 10, wannan haka ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta harafi na Al-Qur'ani, manzon Allah yace yana da hasana guda, sai yake cewa la aqulu alif lam mim harf, walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Manzo Allah yace a dunkule ba zan ce muku ba kalima ta alif lam mim gaba ɗayan ta matsayin harafi ɗaya take. Manzo Allah yace a alifun kin harafi ne mai zaman kansa, lamun kin harafi ne shi ma, mimun kin shi ma harafi ne. Kaga idan kace alif lam mim kana da hasana 30 wannan kana da hasana 3 wanda kuma kaida duk kowace hasanar Allah zai linka ta 10 kamar yanda yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha to sai dai mu san da cewa duk lokacin da mutun yake bin limami a inda limami yake bayyanar da karatu iya abin da yake wajibi a kansa shine sauraro haramun ne mutun yayi karatu a inda limami yake bayyanar da karatu wajibi ne wato mutun ya saurara shi hukuncin yin karatu bayan limami a inda yake bayyanar da karatu wannan an shafe shi bayani cikakke mai gamsarwa game da dalilan da suka zo akan haka a koma cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasiruddin Al-Albani to dan haka anan karatun limami shine matsayin karatunka kenan duk hasanar da za a ba limami a sababin wannan karatu kai ma za a baka an gane ko kuma anan dole game da karatun sai ka dawo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane a cikin sallolin nan biyar da Allah ya farlanta mana wasu salloli ne aka so tsawaita karatu a cikin su wasu salloli ne ake buƙatar aka sunnanta takaita karatu a cikin su wanda wannan sai ka koma wato cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanan zaka gano gulgudan abinda ake buƙatar mamu wannan mai sallah ya karanta kenan karka ce bare in yi karatu mai tsawo domin in samu hasana mai yawa to anan ka koma kaga sallar da ake tsawaita mata karatu ka tsawaita wanda ake takaitawa ka takaita kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake domin duk wani alkhairi yana karkashin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani sharri da mugunta da duk wata hayaniya tana karkashin saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle inda limami yake bayyanar da karatu wajibi ne akan mamu ya sauraro kenan duk abin da ya karanta ladan da za a bashi kuma mu kuna da shi saboda ba komai ya hana ku kuyi karatu illa hana ku da aka yi a shar'anci amma a inda limami yake koye karatu to sunna ne ga mamu ya karanta Fatiha ya karanta wani abu da ya sauƙaƙa na Al-Qur'ani ko wata sura na'am to ni dai ban san shi ba a inda kawai zan iya sani wai bambanci wai tsakanin ibadar mai aure da wanda yake mara aure haka ake fada na cewa sallar mai aure tana fifitar sallar gwauro da linki 70 shi sai yayi so 70 wato wai za ta tsaya matsayin sallah ɗaya ta mai aure wannan duka hadisai ne na ƙarya wanda aka kirkira aka danganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da yazo na Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya wanda ke nuna fadala ta aure ya wadaci mu'mini ba sai ya buƙaci irin waɗannan rubabbun hadisai da haka dan cikon ƙarin fa'ida da shine hallo suke cewa sallah da rawani tafi sallah ba rawani su 70 shi ma wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ƙarya ne an gane ku dan haka dai shi inda yana daga cikin fadila ta aure shi duk abin da mutun zai kawo ma ya ba iyalin sa wannan matsayin sadaka ce yana da ladan sadaka agun Allah subhanahu wataala kamar yanda hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda lokacin da ya kwanta rashin lafiya a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci Makka da yaki rashin lafiya ta kwantar da Sa'd manzon Allah ya je ya gaishe da shi Sa'd sai yake fada yake cewa ya Rasulullahi kana ganin yanda rashin lafiya ta kai mutuƙa da ni ma'ana rashin lafiya ta tsananta yace ya Rasulullahi ni fa mutun ne ma'abucin dukiya wanda anan halaccin mutun yace Allah ya wadatar da ni ina da dukiya amma ba dan alfahari ba shine yace wa ana zumali yace ya Rasulullahi ni mutun ne ma'abucin dukiya ina da dukiya mai yawa sai yace wala yarisuni illa bunatulli yace ba ni da wanda zai gaje ni face diyata daya daya yace afa atasaddaku bi sulusaimani yace ya manzo Allah yanzu zan iya kasa dukiya ta kashi uku nayi wasiya da kashi biyu manzo Allah yace masa yace fa shatru ya rasulullah shin zan iya kasa dukiyar tsakiya in yi wasiya game da rabin dukiya in yi sadaka da shi manzo Allah yace masa yace fa sulusu ya rasulullah yace ya manzo Allah to zan iya kasa dukiyar kashi uku ne sadaka da kashi daya manzo Allah yace masa as-sulus was-sulusu kaseerun aw kabeer manzo Allah yace ba laifi kana iya yi da kashi daya daga cikin ukun dukiyarka amma fa ka san da cewa kashi daya daga cikin ukun dukiya abu ne fa mai yawa manzo Allah sai yake fada masa yake cewa innaka antazara warasataka agniya khairun min antazarahum adatan yatakaffafuna biha an-nas manzo Allah yace masa ka mutu ka bar wato magadanka suna mawadata shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna bin mutane suna roƙo suna bara manzo Allah sai yake ce masa wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik manzo Allah yace sa'ad ka san da cewa ba za ka ciyar ba wata ciyarwa ko mun kankantar ta in dai kai dan Allah manzo Allah yace sai an baka lada akan ta manzo Allah yace hatta da abinda za ka dauka ka saka a bakin matarka kaga mai gida da zai dauki abinci ya saka a bakin matar shi kamar yadda al-Imam an-Nawawi yake fada yake cewa haza yakunu ala wajhil muda'aba abu sa fuska ce ta wurgi ka dauka ka sa ma matarka a baki amma a sababin kyautata niyya kai dan Allah sai ka samu lada to kaga anan kenan akan iya samun bambanci tsakanin mai aure da wanda ba shi da aure haka a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari lokacin da talakawa daga cikin al-muhajirun suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke fada masa cewa zahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fududi amwalihim suka ce ya rasulullahi ai mawadata sun tafi da lada gaba daya domin suna salla yadda muke kuma suna azumi tamkar yadda muke sannan suna sadaka da abinda suka ci suka raga na dukiyarsu abinda yayi saura na dukiyarsu suna bayar da shi sadaka mu kuma ba mu da abinda za mu yi sadaka da shi manzo Allah sai yake cewa shin kuma Allah bai hore muku ba abinda za ku yi sadaka da shi ko kuma ai kuma dai Allah ya hore muku abinda za ku iya yin sadaka da shi manzo Allah sai yace musu innabi kulli tasbihatin sadaka wa kulli tahlilatin sadaka wa kulli tahmidatin sadaka sai yake cewa wa kulli takbiratin sadaka wa amrin bil ma'rufi sadaka wa nahyin 'anil munkar sadaka wa fi bud'i ahadikum sadaka manzo Allah yace dukkan fadar subhanallahi da za ku yi akwai ladan sadaka cewa walhamdulillahi akwai ladan sadaka cewa la ilaha illallah akwai ladan sadaka cewa allahu akbar akwai ladan sadaka umarni da kyakkyawan aiki akwai ladan sadaka hani game da mummunan aiki akwai ladan sadaka manzo Allah sai yace kai wa fi bud'i ahadikum sadaka game da saduwar ɗayanku da iyalinsa manzo Allah yace shi ma akwai ladan sadaka suka ce ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr suka ce ya manzo Allah yanzu ɗayanmu shahawarsa ta kuro shi yaje ya sadu da iyalinsa kuma a ce yana da lada abin ya daure musu kai shahawar ka ce wata kuro ka kaje ka sadu da iyalinka kuma a ce kana da lada manzo Allah sai yace ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizr fakadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajr aw kama qala manzo Allah yace ku fada mu shi mutum idan shahawar shi ta kuro shi yaje ya dora shahawar tashi akan abinda Allah ya haramta masa shin lada za a rubuta masa ko zinubi kaga amsa shine zinubi za a rubuta masa sai manzo Allah yace to haka idan mutun shahawarsa ta kuro shi yaje ya dora shahawar shi akan inda Allah ya halitta masa to yana da lada wannan hadisi shi ma
yana nuna bambanci tsakanin mai aure da wanda ba shi da aure, ta hanyar shi mai aure idan ya kusanci iyalinsa yana da ladan sadaka. To amma duk wasu hadisai da za a zo da su na cewa sallar mai aure tafi sallar gwabro dilinki 70, waɗannan dukkan su hadisai ne waɗanda suke na ƙarya, ba su tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul buyu, littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na hukunce-hukuncen saye da sayarwa. Darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin al-ikrar, shine furuci da tabbatarwa. Mutumin da ya bada labarin cewa lalle a kansa akwai abu kaza na haƙƙi, to shin za a iya la'akari da wannan furuci da yayi azartar da hukunci, ko kuma ba za a lura da shi ba? In dai mutum yayi furuci yace lalle abu kaza shi yayi, to wannan za a zartar da hukunci. Wanda bayani ya gabata, in aka ce al-ikrar ma'anarsa shine al-ithbat, tabbatarwa. A shar'ance shine malamai suka ce ikhbarul insani bima alaihi, shine mutum da zai bada labari dangane da abin da yake kansa kenan na haƙƙi, kace lalle ana bi na kaza. Shine malam ya zo mana da hadisin Abu Dharr, Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni qulil haqqo walau kana murran, manzon Allah ya ce masa ka faɗi gaskiya ko da ta kasance tana da daci, ma'ana ka faɗi gaskiya ko mun dacinta. Kaga kenan anan gaskiya ko kanka take, to dole zaka faɗa, wannan shine adalci. Kamar yadda Allah ya umarci mu da haka, ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in tadu aw turidu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Da haka shine anan manzon Allah yace masa qulil haqqo, ka faɗi gaskiya kenan, sawa'an akan wani ko akan ka ko akan makusancinka, ko ma wane ne, ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ko matarka ko dan uwanka ko kai kanka, balantana wani, in dai gaskiya ce dole ka faɗa. Shine yace walau kana murra, yace ko mun dacinta ko da tana da daci. An kamanta gaskiya da daci saboda kasancewar kamar yadda kwankwadar abu wanda yake mai daci abu ne mai wahala, dole sai an rintse ido. An gane ku? Kamar misali, lokacin da aka jika madacci aka baka, aka ce ka kwankwada, sai kana takura kana gama huska kana rintse ido, sannan zaka hadiya. To haka ita ma gaskiya in ta keto ta kanka, dole sai ka jure zaka fada. To shine anan manzon Allah yace qulil haqqo, ka faɗi gaskiya walau kana murra. An gane ko? Ismu kana anan mahzufun ne, ai walau kana al-haqqu murra, koda gaskiyar ta kasance mai kaci ce, manzon Allah yace ka faɗa. Dan haka wannan yana daga cikin jumullar wasiyoyi ne kusan guda 8 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar ma Abu Dharr, wanda wasiyar manzon Allah ya yi ta ne ga dukkan mu'mini har izuwa kiyama. Bayani ya gabata akan shi, akan ta hadisin, dai hadisi ne ingantacce kamar yadda bayani ya gabata. Abinda hadisin yake fa'idantar da mu, wajibcin tabbatar da haƙƙi, ka faɗi gaskiya koda kasancewar faɗin gaskiyar zai haifar da wani cutarwa akan ka da wani kunci. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babul 'ariya, an Samurata bin Jundub radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam 'ala al-yadi ma akhadhat hatta tu'addiya, rawahu Ahmad wal arba'a wa sahhahahu al-hakim. Wa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
addil amanata ila man itamanak wa la takhun man khanak rawahu abu daud wa tirmidhi wa hasana wa sahahahu al-hakim wastankarahu abu hatim ar-razi wa akhrajahu jama'atun min al-huffaz wa huwa shamilun lil-ariya wa an ya'la ibn umayyah radiyallahu anhu annahu qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه دروءا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما ما لم الله يجيك أنسى نافعه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncen aro lafazin al'ariya wato shine aro kenan a Hausa a Larabci in ma ka ce ariya ko ka ce ara an gane ko ka shafe ya unigin kenan ariya ko kuma ka ce aratu wanda ariya mufrad ne jam'un sa shine wato awari ala wazin jariya jam'in sai ka ce jawari idan ka ce jariya mufrad ne jam'un shine jawari haka in ka ce ariya mufrad ne jam'un shine awari asalin ita wannan kalima ta ariya wasu daga cikin malaman loga suka ce an ciro ta ne daga fadar su larabawa da suke cewa aral faras ai idza zahaba wato doki ma'ana ya kuci kenan ya kada gaban sa ya tafi suka ce domin shi aro wato yana tafiya daga hannun wanda ya bada aro kenan dan haka suka ce an ciro wannan kalima ne asali daga aral faras ma'ana doki ya kuci ya tafi kenan duk wanda ya bada aro abin da ya bada aro ya fita daga hannun shi ya je hannun wanda aka ba aro wasu daga cikin malamai suka ce an ciro shi ne daga al'ar idan aka ce al'ar wato shine aibi kenan suka ce domin la yasta'iru ahadun illa wa bihi arun wa haja domin ba kowa yake aran kayan wani wato sai wanda yake da aibi yake da bukata in har kana da wadata to ka wadata da kayan ka an gane ko Hausawa suka ce ba a ado da kayan aro me yasa saboda aibi ne in har kana da wadata a ce naka ne shine suka ce li annahu la yasta'iru ahadun illa wa bihi arun wa haja domin ba kowa yake yin aro sai wanda yake da bukata yake da aibi ma'ana kasawa wasu daga cikin malamai suka ce kai an ciro kalima ta ariya asali an ciro ta ne daga al-quri idan aka ce al-quri wato shine tsiraici an gane ko suka ce li annaha ariyatun anil iwa domin aro abune wanda ya tsiraita wato game da wato shine masanya duk wanda yazo wani ina bukatar aran abu kaza ai kaga ba maganar ka ce a kawo wani abu zaka bashi ya je yayi amfani da abin in ya gama sanan ya dawo ma da kayan ka ko kuma min at-ta'awur suka ce an ciro shi ne daga at-ta'awur at-ta'awur shine at-tadawul kenan yau abin yana hannunka kai amfani da shi gobe kuma ya koma hannun wani to wannan duka abin da ya shafi loga amma a shar'ance idan aka ce wato aro shine malamai suke cewa ibahatu manafi ila aini bi ghairi iwa wato halitta ma mutum yin amfani da ainihin wasu kaya wani abu ba tare da ya bada wata masanya ma'ana ba tare da ya bada wani abu ko kuma kace ibahatu lintifa'i bi shay'i ma'abqa'i ainihi wato halitta yin amfani da wani abu tare da wanzuwar ainihin sa kenan, ya zamanto abinda ka bada shi wanda ka ba aran zai yi amfani da shi ya gama abin yana nan kamar yanda yake kuma ya dawo ma da kayanka. Shine suka ce ibahatu lintifa'i bishai'i, halitta yin amfani da wani abu ma'a baka'i ainihi tare da wanzuwar ainihin abin kenan, ya gama amfani ya dawo maka da kayanka yana nan ba abin da ya canza kenan. Tun anan sai mu fahimci cewa ashe duk abin da baya wanzuwa to wannan ba a bada aran shi, kamar yanda misali an kawo maka kwanan abinci yace a bani aran abincinka, a ba maganar ya baka aro, sai dai a bani ramcen abincinka, ramta mun abincinka kenan, sai ka ci ramce ne aka baka kenan, sai ka je dole ka nemo masa abinci wanda yake kwatancin sa. Amma misali kana da keke ko babur ko mota, wani bani aran babur kinka, zaka iya bashi, in ka bashi idan yaje ya gama bukatar shi sai ya dawo maka da shi. Shi bada aro hukuncinsa asali kamar yanda jumhurin malamai suka tafi abu ne wanda yake mustahabi, an so ka ba wanda yake da bukatar wani kaya, wanda yake da bukatar aro an so ka bashi aro, sunna ce mustahabba, duk wanda ya bada aran abu to yana da lada cikakke a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda dalili akan cewa bada aro sunna ce mustahabba shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake siffanta munafikai, na daga cikin sifofinsu wa yamna'unal ma'un, Ubangiji ta'ala yace sukan hana kayan aro idan mutane sun bukata. Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda suka ce al-ma'un anan abinda ake nihi al-awari, suka ce kayan aro kenan. Dan haka kuma sifa wannan hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun wuce a lissafa, za mu ga kadan daga cikin su wanda malam ya zo mana da su wato a karkashin wannan babi. Kuma shi aro yana da ginshiki guda hudu. Ginshiki na farko a samu wanda zai bada aro, ba kowa yake bada aro sai wanda yake da mallakar abu, duk kayan da ba naka ba to bai halatta ba ka bada aran shi, an gane ku kenan. Abu na farko a samu al-mu'ir mai bada aro shine kenan, wa huwa malikul aynil mu'ara, shine mutumin da yake da mallakar ainihin abin da zai bada aro. Rukuni na biyu ko mu ce gimshiki na biyu al-musta'ir, mai neman a bashi aro kenan, dole a samu shi wanda yake neman a bashi aro. Gimshiki na uku shine al-mu'ar, abinda za a bada aro, an gane ko, a samu ainihin abinda za a bada aro. Wato sharadi wannan gimshiki na hudu shine wato siga, wanda za a fahimci cewa abu kaza da wane ya ba wane aro ne ya bashi, an gane ku kenan, a fahimci cewa aro ne ya bashi, ba kyauta bace ya bashi kuma ba sayar masa bane bai yi. Wanda kuma shi bada aro yana da sharuɗa guda uku. Sharadi na farko shi wanda zai bada aron ya zamanto ya cancanta yayi tabarruki da kaya kenan, ya zamanto baligi ne wanda yake shiryayye mai hankali. Dan haka yaro karami wanda an saya masa abu maganar ya bada aro bai mata su ba, saboda ne yasa shi yaro karami an sha makance shi game da yin tasarrufi da dukiya sai da izinin waliyin shi kenan. Duk wanda zai bada aro ya zamanto mutum ne baligi shiryayye mai hankali. Sannan sharadi na biyu ya kasance ainihin abin da za a bada aro za a yi amfani da shi yana nan, bai tafi ko ina ba, sannan a dawo ma mai kaya kayan shi. Amma duk abin da in an bada aron shi to shikenan an gama, ya kai karshe, to wannan ba maganar bada aro, sai dai a bada kyauta. Kamar duk abin da an san amfani ɗaya ake yi da shi, ba a koma yin wani amfani da shi, to wannan ba maganar bada aro kenan. In ya baka aro kaje kayi amfani, ka dawo masa da shara kenan, tunda shi babu wani amfani da zai koma yi da shi, sai dai kawai ya baka kyauta in yana baka, ko kuma in ba zai baka kyauta ba ya sayar maka kenan. Sharadi na biyu duk abin da za a bada aro ya kasance abu ne wanda za a yi amfani da shi kuma ainihin shi ya wanzu, kenan a gama amfani kuma yana nan kuma a dawo da shi. Sharadi na uku, ya zamanto duk abinda za a bada aro ya zamanto amfanin da za a yi da shi amfani ne wanda ya halatta, amma duk amfanin da ya kasance akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa to baya halatta a bada aron shi. To shi ne a nan malam sai ya zo mana da hadisin Samura ibn Jundub, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alal yadi ma akhazat hatta tu'addi yau, manzon Allah yake cewa na kan hannu duk abin da ta karɓa, ma'ana wajibi ne, ya lazumce ta hatta tu'addi yau, ma'ana har akai lokacin da za ta bayar da wannan abin da ta karɓa, kenan duk abin da ya shigo hannunka to ka tabbata cewa ya zama wajibi, in ka gama amfaninka da shi ka mayar da shi kenan ga masu shi. Shi ne ya ce alal yadi, na kan hannu, ma aka zata duk abin da ta karɓa hatta tu'addi yahu, wato har sai an kai lokacin da ta bayar da wannan abu. Kasancewar shi wannan hadisi ya haɗa kenan dukkan abin da yake da aro da ajiya, hakanan kayan da mutum ya kwata, kayan da ka kwata ka san da cewa wajibi ne a kanka, wannan kaya sai ka maida shi ga masu shi ko ka nemi cewa su yafe maka. Shi ne ya ce alal yadi, wato na kan hannu, ma aka zata duk abin da ta karɓa. Kaga abin da hannunka take karɓa akwai abu wanda yake na kwaci, akwai abu wanda yake na ajiya, mutum ya kawo kaya ya damka maka wani ga ajiya ta, to dole ne ka kiyaye wannan abu da aka baka ajiya, nauyi ne a kanka har sai an kai lokacin da masu abin suka buƙaci kayan su ka basu kayan su sannan ka kubuta. Haka lokacin da ka ari kayan mutane aka baka, to idan ka je ka yi amfani da wannan abin ka tabbata nauyi ne a kanka har sai an kai lokacin da ka gama amfani sannan ka dawo ma da masu kaya kayan shi. Shi ne ya ce alal yadi ma akhazat hatta tu'addi yahu, na kan hannu abin da ta karɓa kenan har sai an kai lokacin da ta bayar da wannan abin da ta karɓa, in ma ajiya ko aro ko kwaci. To dan haka wannan hadisi kamar yadda malam yake faɗa, al-Imamu Ahmad da ashabu sunan su suka rawaito wannan hadisi, al-Hakim an-Naisaburi ya inganta hadisin, sai dai Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana shi a cikin littafin sa Irwaul Galil, a takaice hadisi ne bai ifi domin kasancewar riwaya ce ta al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri daga Samura ibn Jundub, shi kuma dangane da jin hadisi na Hasan daga Samura, malamai suna da maganganu uku. Magana ta farko, wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa gaba ɗaya ya ji duk hadisan da ya rawaito daga Samura shi al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, waɗanda suke kan wannan faɗa shine Ali ibn al-Madini, malamin al-Imam al-Bukhari da shi al-Imam al-Bukhari da al-Imam al-Tirmidhi. Faɗa ta biyu suka ce a kwata-kwata bai ji ba, ko hadisi ɗaya bai ji ba daga wato Samura ibn Jundub, don haka duk hadisin da al-Hasan zai rawaito daga Samura ibn Jundub akwai al-inqita, ma'ana datsewar sanadi. Wanda suke kan haka akwai Yahya ibn Sa'id al-Qabban da Yahya ibn Ma'in da ibn Hibban al-Busti. Faɗa ta uku, malamai suka ce kwata-kwata bai ji ba hadisi daga Samura illa hadisi ɗaya-ɗaya, hadisin da ke bayani game da al-aqiqa shine dabbar suna. Don haka dai magana mafi rinjaye akwai datsewar sanadi, don haka hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka shi ne hadisin malamai suka tafi waɗanda suka kafa hujja da shi akan cewa dalili ne wanda yake nuna wajibcin mayar da duk abin da mutum ya karɓa na mulkin mallakar wani, duk abin da ba naka ba in dai ka karɓa ta hanyar ajiya ko ta hanyar aro, to dole ne ka mayar ma masu kaya kayan shi a lokacin da suka buƙaci kayan su, idan ajiya ce ko aro. An gane ku, ba yanda za a yi mutum ya kubuta kenan, dole sai abin ya koma hannun shi ko kuma wanda zai tsaya matsayinsa kenan, kamar magajin shi wanda zai gaje shi kenan in har babu shi. Don haka kuma shi wannan hadisi shine wanda wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa wannan hadisi yana fa'idantar da cewa duk abin da mutum ya karba aro to ya san da cewa dole zai rama wannan abu idan abin ya hallaka kenan aro al'amari ne kenan madmun an gane ko duk abin da za a baka aro to ka tabbata cewa ka lamunci wannan abu in abin ya hallaka dole za ka rama shi karama ainihin abin da ka hallakar da shi ko kuma kimar shi wanda suke kan haka Abdullahi dan Abbas da Zaid ibn Ali da Atha ibn Abi Rabah da al-Imam Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim da al-Imam Shafi'i dukkan waɗannan malamai sun tafi akan cewa kayan aro idan ya hallaka dole mutun ya rama wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa kayan aro rama su baya zama wajibi an gane ku baya zama wajibi sai in shi wanda zai baka aro yayi sharadi yace to zan baka aron kayana amma fa in ya hallaka rama mun zakai to idan kai yadda ka amsa akan wannan sharadi kayan shi ya hallaka dole zaka rama masa kamar yadda zamu iske hadisi na Safwan ibn Umayya Allah ya kara masa yadda wanda yana nuna mana indai mutun ya ma sharadin cewa in dai kayana suka hallaka rama mun zakai to dole ka rama masa fada ta uku malamai suka ce wato kayan aro koda mutun yayi lamunci cewa zai rama suka ce to ba zai rama ba in kayan ya hallaka suka ce domin shi aro amana ne dan ka amince ma mutun ne ka bashi aron aro to dan ya hallaka ba magana ka sanya shi ramuwa koda ya ma koda ka masa sharadin ramuwar ya ce zai rama to ba magana ka rama kamar yanda al-Imam Abu Hanifa wato da wasu daga cikin malamai su akan haka suke sun kafa hujja da wani hadisi sai dai bai inganta ba shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada kamar yanda aka rawaito daga gunsa na cewa laysa alal musta'iri ghayril mugilli wala alal mustauda ghayril mugilli fama babu ramuwa akan wanda aka bashi aron abu in dai ba ha'inci bai ko wanda aka bashi ajiyar abu in dai bai ha'inci ba ba magana a sanya shi ramuwa to dan haka dai a cikin waɗannan maganganu guda uku magana wanda take mafi rinjaye idan mutun ya baka aron kaya in ya maka sharadin cewa to kayan nan fa idan ya hallaka rama mun zakai kai yadda ka amince ka ara to ka tabbata in dai abin ya hallaka dole zaka rama masa an gane ko wasu malamai suka ce to hallakar inda ganganci ne wasu suka ce a in dai ka lamunci sawa'an da ganganci ko ba ganganci in dai abin ya hallaka dole zaka rama masa wannan ita ce magana mafi rinjaye kamar yanda akwai dalilai akan haka in dai mutun ya ma sharadin cewa in kayana suka hallaka dole ka rama mu ko kayana in ya baci dole ka gyara mu kai yarda ka amince akan wannan sharadi to dole zaka rama masa dan haka a takaice shi wannan hadisi dai bai inganta ba akwai hadisai da dama waɗanda sun tsaya matsayin sa wanda suke nuna cewa kayan aro wajibi ne mutun in ya gama yin amfani da su ya mayar da su ga masu shi sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addil amanata ila man itamanak manzon Allah yace ka bayar da amana ga duk wanda ya amince maka wala takun man khanak manzon Allah yace kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka kaga anan cewa ya addil amanata ila man itamanak ka bayar da amana ga duk wanda ya amince maka kaga ba kowa ba yake bada kayan aro ga wani sai ga wanda ya amince ma idan mutun ka zo ka nemi aron kayan shi ya dauka ya baka to wannan ya amince maka kuma amana ce ya baka ya san da cewa zaka kiyaye masa kayan sa in ka gama amfani ka dawo masa da kayan sa haka mutumin da ya baka ajiya bai baka wannan ajiya face ya amince maka ne to dan haka kuma duk abin da aka baka aro da duk abin da aka baka ajiya to ka tabbata amana ce dole in masu kaya sun buƙaci kayan su ka mayar musu da kayan su idan na ajiya ne in na aro ne in ka gama amfani da kayan dole ka maida musu kayan su domin umarni ne annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana addil amana yace ka bayar da amana ilamani itamanak ga duk wanda ya amince maka. Haka can Ubangiji ta'ala yake fada, fa ina amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi itumina amanatahu waliyattaqillaha rabbah. Ubangiji ta'ala yake cewa fa ina amina ba'dukum ba'dan, idan junan ku ya amince ma juna, falyu'addi allazi itumina amanatahu, wanda aka amince masa ya bayar da amanar da take kan shi. Kaga anan idan mutun ya baka kayan shi a rutu ya amince maka, ya yarda da kai ya amince maka. To dan haka in ka gama amfani da kayan shi dole ka maida masa, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa falyu addi allazi itumina amanatahu, wanda aka amince masa ya bayar da wato amanar da aka bashi. Haka can cikin suratul nisa Ubangiji ta'ala na faɗa inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Ubangijinku na umarninku ku bayar da amanoni ga masu su. Kenan duk abin da mutum ya amince maka, to anan in ya buƙaci kayansa dole za ka bashi kayan shi. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana addil amanata, ka bayar da amana ila mani ita manak, ga duk wanda ya amince maka. Wala takun man khanak, kar ka ha'inci duk wanda ya ha'ince ka. Shine malam yake faɗa, yake cewa al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi su suka rawaito hadisin. Al-Imam Tirmidhi ya kyautata dangansa, haka Al-Hakim an-Naisaburi ya inganta hadisin, sai dai Abu Hatim Ar-Razi wato shi yayi inkarin hadisin, ya lissafa shi cewa hadisi ne munkar, tare da cewa Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin domin yana da shawahid da mutaba'at, kamar yanda yake cikin littafinsa As-Silsila As-Sahiha. Shine malam yake faɗa wasu jama'a daga cikin malaman hadisi sun fitar da wannan hadisi, sai ya ce wa huwa shamilul lil ariya, hadisin ya hada wato arutun da cewa ya addil amanata ila mani itamanak, ka bayar da amana ga wanda ya amince maka, kaga aruku amana ne. To anan sai ya ce wala takun man khanaka, kuma karka ha'inci duk wanda ya ha'ince ka. Shine anan malamai suka ce wannan dalili ne wanda ke nuna cewa duk wanda ya mugunta maka, to karka sa kauta masa da irin muguntawar da ya maka. Wannan kenan abu ne an so a shar'ance, duk wanda ya mugunta maka ya munana maka, to karka sa kauta masa da irin muguntawar da ya maka. Abinda ake bukata ka kauda kai ka yafe masa, yanda ka kauda kai ka yafe masa Ubangiji subhanahu wata'ala wato zai yafe maka kuskurenka a ranar kiyama. Kuma shi duk wanda ya mugunta maka, idan ka biya masa da kyautatawa, to wannan kyautatawa da kai masa za ta rikida shi ya koma masoyinka, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun halim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Amma wannan fa akan matsayin mustahabi ne na cewa duk wanda ya mugunta maka, to karka mugunta masa, kamar yadda yace wala takhun man khana, karka ha'inci duk wanda ya ha'ince ka. Kenan duk wanda ya ha'ince ka, to karka sa kauta masa da ha'incin da ya maka, kai ka kyautata masa. Tare da cewa sa kauta muguntawar da mutun ya maka gwalgwadan abin da ya maka, wannan kuma halaka ne ya halatta. Idan mutun ya zalunce ka ya cutar da kai, to wannan ka sa kauta iya abin da ya maka, wannan matsayin shi halaka ne a gun jumhurin malamai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, sakamakon muguntawa muguntawa kwatankwacinta. An gane ko mutun ya cutar da kai ya zalunce ka, to anan in ka samu damar ramawa halaka ne ka rama iya abin da ya maka, amma kar ka wuce iyaka. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ina aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi, idan aka muku uquba, Ubangiji ta'ala ya ce fa'aqibu, kuma ku yi uquba bi misli ma uqibtum bi, kwatancin uqubar da aka muku. Akwai wata mas'ala da malamai suke kiranta da mas'alatu dhafr, ma'ana rabauta da abinda aka cuce ka aka zalunce ka, wanda kuma akan wannan mas'ala malamai sun yi maganganu da dama. Faɗa ta farko kenan, kamar yanda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa duk mutumin da ya rabauta da abin da aka zalunce shi, sawa'an jinsin abin da aka zalunce shi ne ko kuma ba jinsin shi bane, ya rabauta da wannan abu, suka ce to anan wato dole ne kenan ya dauka shi. An gane ku, suka ce kenan kan magana ta farko, suka ce halaka ne kenan mutum ya dauka shi. Kamar misali mutum ya zalunce ka abu, sai kaga kwatankwacin ka rabauta da irin kayan shi wanda ya zalunce ka sai ya shigo hannunka, to anan sai ka rike. Sawa'an jinsin abinda ya zalunce ka ne ko kuma ba jinsin shi bane ba, anan kenan sai ka rike wannan abu da ya shigo hannunka. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, sai in ya zamanto jinsin abinda ya zalunce ka ne ya shigo hannunka, ka rabauta da kayan shi. An gane ko, misali ya zalunce ka buhun shinkafa, aka yi katari ka samu buhun shinkafa nashi, sai ka karbe sai ka rike. In kuma hatsi ne, suka ce a ba ka karba ba, sai dai jinsin abin da ya zalunce ka. Fada ta uku, suka ce a baya halatta koda kayan shi sun shigo hannunka, wato ka rike. Suka ce in kai haka domin kayan ke ma kanka hukunci, suka ce to wannan baya halatta sai da hukuncin alkali, sai in alkali ne ya hukunta cewa to tunda kayan shi ya shigo hannunka sai ka rike a madadin kayan ka da ya zalunce ka. Suka kafa hujja da fadar Allah subhanahu wata'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kar ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku bil batil, wato da hanya wadda take haramtacciya. Malamai suka ce a wannan ai ba a kiran shi batil, saboda anan zaluncin ka ne kai kuma kan rabauta da abin da yake nashi, kenan anan dan ka fidda haƙƙin ka ai ba zalunci ba kai. Fada ta hudu, Ibn Hazm Allah ya ji kansa, shi cayi wajibi ne idan ka rabauta da kayan da mutum ya zalunce ka, an gane ko, ya cutar da kai, to anan in ka rabauta da kayan shi, in ma ya fi kayan ka, sawa'an jinsin kayan ka ne ko ba jinsin ba, in ka rabauta da kayan shi to sai ka saida, ka dau iya abin da yake gwargwadon haƙƙin ka, abin da ya rage ka maida masa. In kuma abin nashi bai kai ba ya biya haƙƙin ka, to ka rike sai a yi lissafi, kuma abin da ya rage dole ya biya ka. Shine sai yake cewa in kwa wani abu ya rage kenan ka maida mishi ko ka maida ma magadan shi, in wani abu ya rage bai yi da biyan ka ba a abin da ka samu, to kenan kana da sauran haƙƙi a kai shi. Sai ya ce fa in lam yaf'al zalika fa huwa asi lillahi azza wa jalla, in har mutum bai yi haka ba to ya saba ma Allah mai girma da daukaka, sai dai in ya fi masa kai to kuma wannan kana da lada. Sai ya ce fa in kana al-haqqu alladhi lahu la bayyanata lahu alayhi, in kwa haƙƙin da kake da shi a gun shi bakka da wasu shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa lalle kana bin shi kaza ya ki baka, wa zafira bi shay'in min malin man inda hu lahu haqqun akhazahu, ka rabauta da dukiyar shi to anan kawai sai ka rike. Fa in dole ba, in aka ce a wani kai ka dauki kayan wani, ya ce a abinda za ka yi sai ka yi musu, ka ce a fa inistuhu li fa hala, fa in aka ce rantsi da Allah ya ce rantsi, ya ce kuma na dagare ka. Ko da ka yi rantsuwar ka ce a ka yi musu ka yi rantsuwa, ya ce kana da lada. Wannan fada ce ta Al-Imam, ya ce fada ce ta Al-Imam Shafi'i da Abu Sulaiman da wasu daga cikin malamai. Sai ya ce haka nan abun mu, duk wanda ya rabauta da wata dukiya ta wani azzalimi, to farilla ne a kan shi ya karbe wannan dukiyar daga hannun azzalimi, shi wanda aka zalunta ka maida mishi kayan shi. Nawa ba ma ana maganar kayan ka ba, wani ne ya zalunci wani, ka san da cewa ya zalunci wani, aka yi katari ka cimki dukiyar shi, shi azzalimi, to farilla ne, wajibi ne akan ka ka karbe wannan abu, ka je ka ba azzalimi kayan wanda aka zalunta kayan shi. Sai ya kafa hujja da fadar Allah subhanahu wata'ala, ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل, ubangiji ta'ala yace duk wanda ya shafan sa bayan zaluntar shi da aka yi, to waɗannan sune babu wata hanya da za a kama su da laifi. Idan mutun ya zalunce ka ka dau fansa, to babu wata hanya a gun Allah wanda za a kama ka da laifi, abinda kai kai daidai. Kuma haka Allah ya faɗa, wallazina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, muminai su ne waɗanda idan wani zalunci ya same su an zalunce su, kuma yantasirun, su ne suke shan fansa akan zaluncin da aka musu. kaga wannan yace shi ma yabo ne Allah yake yi ga waɗanda suke shan fansa akan kenan zaluncin da aka musu. Haka kuma Ubangiji Ta'ala ya faɗa ash-shahrul haramu bi shahril harami wal hurumatu qisas. Ubangiji Ta'ala yace wal hurumatu qisas, wato al-hurma yace ita ma sakayya ce, duk wanda yake ta al-hurmarka to in ka keta al-hurmarsa wannan ba laifi bane ba. Haka kuma Ubangiji Ta'ala ya faɗa fa mani itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum, duk wanda yayi ganganci akan ku to kuma ku yi masa ganganci kwatancin gangancin da ya muku. To waɗannan ayoyi sune ya kafa hujja akan cewa wajibi ne duk wanda aka zalunce shi ya rabauta da dukiyar shi wanda ya zalunce shi, to anan dole ya dau haƙƙin shi, sawa'an jinsin abinda aka zalunce shi ne ko ba jinsin abinda aka zalunce shi ba. In har bai fudda haƙƙin shi bace to ya saba ma Allah, sai dai in yafe waye to anan yana da lada. Duk da cewa malamai sun yi munakasha da shi, sun tattauna akan cewa lalle waɗannan dalilai ba suna nuni bane ba akan wajabci, saboda akwai ayoyi da dama waɗanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake jan hankalin mu'mini cewa su kauda kai su yi rangwame su yi yafiya akan abin da aka musu, irin su fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri, irin su waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, irin su fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala wala man sabara wa ghafar inna zalika la min azmil umur. Don haka malamai suka ce an so mutum ya yafi, amma in ka sakauta ma kanka to wannan ka aikata halak, baka da laifi. Amma na cewa wajibi ne dole in baka yi haka ba ka saba ma Allah, wannan malamai sun nakasha akan wannan masala. Lalle ayoyin babu wannan, ba ana maganar wajibi bane, lalle shi ya kafa hujja akan wajibcin haka cewa in kai haka ba, in dai baka yi ba ka saba ma Allah, ka saba ma manzonsa. Da haka dai a karkashin kenan wala takun man khana karka ha'inci duk wanda ya ha'ince ka, kenan in mutun ya ha'ince ka karka ha'ince shi. Me ya kamata anan? In ya kirge amana kai ka rike amana, in mutun ya zalunce ka kenan anan, in ka rama zaluncin da ya maka ka aikata halak kenan. Amma abinda aka fi so wato shine kasancewar ka kauda kai ka yafe masa. A takaice dai hadisin malam ya zo da shi domin nuna mana cewa kayan aro in sun hallaka kamar yanda shi ne mazhabin magabata daga cikin sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas da sauransu, irin su al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad, wajibi ne mutun ya rama, wajibi ne mutun ya rama. Suka ce anan sawa'an mutun yayi ganganci ko bai yi ganganci ba dole ya rama, tare da cewa wasu daga cikin malamai suka ce in mutun yayi sharadi na cewa in ya hallaka dole sai an rama mu, to anan dole ne zaka rama. Amma in ba ai sharadi ba to ba maganar ramuwa, sai dai in kai da ka ara kai tabarru'i kace ba laifi ka sai kautancin abin da ya hallaka ka maida masa, to wannan kuma ka kyautata. Sannan hadisi na gaba hadisin Ya'la ibn Umayya Allah ya kara masa yadda yake faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni idza atatka rusuli, manzo Allah yace idan wato jakaduna suka je maka, ma'ana ƴan aike na suka je gunka, manzo Allah yace fa'adihim 30 dir'an, yace ka ba su silki guda 30, ka ba su silki 30. Idan aka ce silki, riga ce ta yaki wadda zobe ne na bakin karfe ake sakawa junansa da juna, kankanan zobe ne wanda takobi ba ta iya ratsa shi, mashi kuma ba ya iya ratsa shi, kenan wadda shi mayaki yake sakawa a jikinsa tun daga sama har izuwa ƙasa, shi ne silken yaki wanda Allah ya sanar da ya koyar da annabu Dawud alaihi salam, kamar yadda can cikin suratul anbiya Ubangiji Ta'ala na faɗa wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Haka a cikin suratul saba an'imal sabiqatin wa qaddir fi sar, to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ga Ya'la ibn Umayya, manzo Allah yace masa zan tura maka ƴan aiki jakaduna idan sun je maka fa'adihim 30 dir'an, manzo Allah yace ka ba su silke guda 30 su kawo. Qultu sai nace ya rasulullah, ya manzon Allah, a'ariyatun madmuna aw a'ariyatun mu'adda, ya manzon Allah wai shin aro ne wanda yake abin lamunta wanda in ya hallaka dole a rama mun aw ariyatu mu'adda ko kuma aro ne wanda yake abin dawo abin badawa wanda in abin yana nan a dawo da shi in babu kuma a dangana a gaya mun tuba dai daga cikin biyu a ariyatu madmuna shin aro ne wanda yake abin lamunta idan aka ce ariya madmuna wanda kai ka lamunta ka amince cewa in abin ya hallaka zaka rama kwatankwacin sa amma in aka ce ariya mu'adda aro wanda yake abin bayarwa kenan in abin yana nan ka ba mai kaya kaye shi in kuma abin ya hallaka kuma dole ya dangana domin ai ya amince maka ne ya baka to shine lokacin da shi ya Ali ibn Umayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi a bashi aran silke guda 30 silken yaki to shine sai yake tambayar manzon Allah yace a ariyatun madmuna shin ya rasulullahi wannan aro ne wanda yake abin lamunta in ya hallaka a rama mu aw ariyatun mu'adda ko kuma aro ne wanda yake abin bayarwa in abin yana nan in babu kuma in dangana kana sai manzon Allah yace a bal ariyatun mu'adda aro ne wanda yake abin dawo maka da kayanka in yana nan in ya hallaka kuma ka dangana al-imamu Ahmad da al-imamu Abu Daud da al-imamu an-Nasa'i su suka rawaito wannan hadisi ibnu Hibban ya inganta hadisin a takaice hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin as-silsila as-sahiha don haka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna cewa aro ba a rama shi kayan aro ba a ramuwarsa sai in shi wanda ya ar kayan ya lamunci cewa in kaya sun hallaka zai rama an gane ko in ka lamunta cewa kayan nan in suka hallaka zaka rama to dole ka rama amma in baka lamunta ba in kayan sun hallaka in dai babu ganganci to ba maganar a sanya ka ramuwa amma in ka dau nauyin karama to wannan kuma ka kyautata kuma wannan hadisi yana fa'idantar da mu halaccin bada aran makami matukar babu cutarwa ga musulmi an gane ko matukar babu cutarwa ga jama'a ta musulmi ba laifi akan iya aran makami makami wanda yake na yaki kuma menene sannan kuma hadisin yana ƙara fa'idantar da mu halaccin wakilta wani game da wato shine neman aro ka tura wani ya aro maka kaya an gane kamar yadda annan manzon Allah jakadin shi ne ya aika cewa ku je ku aro min silken yaki guda 30 abun ya Ali ibn Umayya kuma haka dan haka wannan kenan yana fa'idantar da mu idan mutun ya zo aran kayan ka ba laifi kana iya tambaye shi in kana so a farko kai masa sharadi to zan baka aran kayan nan amma fa ka tabbata in suka hallaka rama mun zaka yi in ya amince ya ara akan haka to anan dole ya rama maka in kuma daman ba a yi haka ba in yayi ganganci ya hallakar da kaya wasu malamai suka ce dole ya rama in ba ganganci ba maganar ramuwa sannan kuma malam ya zo da hadisi na ƙarshe a baban hadisin Safwan ibn Umayya wanda Safwan ibn Umayya yana daga cikin manya-manyan wato Qurayshawa wanda ranar da aka ci Makka da yaki da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo dauki sai ya gudu ya bar gari to manzon Allah sai ya nuna cewa an amintar da shi ya dawo sai ya dawo da shi aka halarci yakin Hunain da yakin Ta'if amma duk a wannan lokaci bai musulunta ba amma bayan haka ya musulunta ya kyautata musuluncinsa shi Safwan ibn Umayya wanda yana daga cikin manya-manyan Qurayshawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa lallashin zukatansu yana ba su kaso mai yawa daga cikin ganima ta yaki wanda da aka raba dukiya ganima ta yakin Hunain yana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kilgara kumi 100 ya ba su to shine shi Safwan ibn Umayya yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu duru'an yawma Hunain wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi wato a bashi aran silki a ranar yakin Hunain wanda kamar yadda wasu riwayoyi suka bayyana silken daga 30 zuwa 40 ne wata riwaya ta ce silke wajen 80 ne manzon Allah ya nemi aro bal ma a wata riwaya kusan sirke 100 ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi aro abun Safwan ibn Umayya, wanda kuma neman aron nan maza Allah ya nema ne a ranar yakin Hunain. Damun yakin Hunain an gama fatuhu Makka ne, sannan maza Allah ya wuce yakin Hunain. Faqala, sai shi Safwan yake fada, yace a gasbun ya Muhammad, kaga wannan yana nuna a lokacin nan bai musulunta ba, yace a gasbun ya Muhammad, yace ya Muhammad kwace ne za a mun? Kada, sai manzo Allah yace a ai ka wuce a maka kwace, kwace kuma mu ba dabi'ar mu bace, ba al'adar mu bace, bana ariyatun madhmuna, yace kayanka aro ne wanda yake abin lamunta, in sun hallaka za mu rama maka kayanka. Bala ariyatun madhmuna, maza Allah yace sanidi aro ne wanda yake abin lamunta, in ya hallaka kenan za mu rama maka kayanka. Akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya aru wannan kaya, kuma sai aka yi dace daga cikin kayan da aka ara wasu sun tozarta sun halaka. To a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bujuro masa da sunan cewa arama masa, sai ya ce ana li yauma ya rasulullah argabu fil islam, yace a ni fa a yau kwadan musulunci nake, magana arama mun bata mata su ba. To dan haka shine anan wannan hadisi malam yazo da shi, wanda dalili ne wanda yake nuna mana cewa duk kayan aranda wanda ya ara in yayi sharadin, an gane ko an masa sharadin ramuwa kuma ya yarda ya amince, to ya tabbata cewa kayanan in suka hallaka dole ya rama, sawa'an yayi ganganci ko bai yi ganganci ba, in dai kaya sun hallaka dole ya rama. Shine malam na faɗa, wato al-Imam Abu Dawud da Ahmad da Nasa'i su suka rawaito wannan hadisi, al-Hakim an-Naisaburi ya inganta hadisin, haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya ambata shi a cikin littafin sa as-Sahiha. Shine Simalan na fada, wa akhraja lahu shahidan, al-Hakim ya fitar ma hadisin wani shahid sai dai ga ifi ne daga Abdullah dan Abbas. A takaice dai shi wannan hadisi ya inganta abinda yake fa'idantar da mu kenan, wajabcin rama kayan da mutum ya ara in dai ya lamunci cewa in dai kaya suka hallaka zai rama, to dole ya rama. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah